من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda bisa san shi da kaddarawa sa muka waye gari wannan safiya ta Laraba 30 ga watan Rabiul Awwal bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda yayi daidai da 27 ga watan 11 miladiya bisa kaddarawa 2019. Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan masallacin mai albarka, masallacin bawa mai rawani. Allah ta'ala ya gafarta masa da sauran al'umman musulmi ga baki daya, dan ci gaba da karatu a littafin mu kamar yanda aka saba na Sharh Sunna na Imam Ali al-Barbahari rahmatullahi alaihi. Mun tsaya ne kan magana ta 93, muna karatu a cikin ikon Allah lokaci yayi muka tsaya, wanda malai yake maganan cewa ya kamata ga duk wanda yake sabawa Allah madaukakin sarki matsayinka na musulmi karka ɗebe tsammani daga rahaman Allah, ka tuba. Allah madaukakin sarki zai karɓi tubanka, kuma Allah madaukakin sarki zai yafe maka zanubanka. Failan Allah madaukakin sarki tana da yawa. To a ciki malai yake magana akan kasancewa dan adam kamar yanda ya tabbata a dukkan wanda ya kama hanya ta gari, Allah madaukakin sarki zai taimake shi ya kai gaci, wanda kuma ya kama hanya mara kyau to zai jefa kanshi cikin halaka. Shi dai nan gurin malam yake cewa ai da yawa an samu mutane wayanda suna kan tsari, ko a ganin idan mutane a ƙarshe suka karkace suka bar hanya, kuma su da yawa akwai wanda suna kan hanya mara kyau a ƙarshe Allah madaukakin sarki sai ya agaza musu ya taimake shi kenan sai su wuce. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A gurin tashin nan fa ba sai ina bane kai tsaye nan gurin ko bai tahi mai kyau ba na'am to inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa baina hadira'un fayazbiqu alayhi al-kitabu wa ya'malu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha, ma'ana yadkhulaha bi annahu amila bi amali ahli al-janna, sai shiga al-janna saboda yayi aiki irin na yan al-janna. Wa mata alaihi, kuma ya mutu akai. Abinda ake so mutum ya fara aiki mai kyau kuma ka mutu akai, dan yubu asal insanu alama mata alaihi, kamar yadda ya tabbata a hadisin Jabir dan Abdullah al-Ansari. Abinda mutum ya mutu akai shine za a tayar da shi akai. Ina fata Allah fahimta, saboda kowa ya kokari ya ga cewa me ya mutu kan abinda yake mai kyau, ƙarshen shine ba farkon ba. Farko ta yi kyau, tsakiya ta yi kyau, ƙarshe ta yi kyau, shi ne babbar sa a wajen ɗan adam. Amma karka yadda a ce kayi mummunan ƙarshe, don haka kullum cewa addu'a ake Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan cewa wayansu za su kawo wa Ka'aba hari, yayin da suka zo wani fili za a hallaka na farkonsu da na ƙarshensu, za a hallaka na gaba da na baya, masu shugabanci da wayanda ake shugabanta. Ko kuma har Aisha ta ce ya za a hallaka na farkonsu da na ƙarshensu, fihim aswaqahum, akwai talakawa wayanda ba kowa ba, kila cizas ta bi su, kila yan abin rima a shakida ne. Wani ruwayan wasu kuma suka ce aswaqahum, akwai yan kasuwa, wa man laysa minhum, akwai ba wanda wucewa ya zo yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yukusafu bi awwalihim wa akhirihim, za a dai kisife na farko na ƙarshe, sun mayu ba asu kullun ala niyyatihi, sannan kowa sai a tayar da shi kan abin da ya mutu a kai. Allah ta'ala ka sa mutu kan abin da yake alkhairi ne. Fannaru la tudkalu illa bi amalin, wuta ba a shigar ta sai mutun yayi aiki irin na yan wuta. Wal jannatu haka al janna la tudkalu illa bi amalin, ba a shigar ta sai mutun yayi aiki irin na yan aljanna sai Allah ta'ala ya lillibe shi da rahamarsa sai ya sa shi aljanna. Wal a'malu bil kawatimi, ayyuka ana lura da me aka cika akai. Fala yagtarra al insanu bi silayhi wa istiqamatihi, kada dan adam ya rudu musulmi da cewa shi na kirki ne, yana tsaye kan hanya ta daidai. Waya amanu minaz zaihi, kuma sai ya amince cewa shi ba zai karkata ba, ba zai bar hanya ta daidai ba. Karka yadda kai haka, kam zaga min mu'minin wa min muslimin wa min alimin, yo so da yawa mu'mini nawa ne suka bar hanya, musulmi nawa ne suka bar hanya, da yawa ne malami nawa ne ya bar hanya, gashi malami ne yana kan hanya daga baya ba hanya. Azagahum lamma hasala minhum ma hasala min al-mukhalafat, an karkatar da su sun bar hanya lokacin da sabawa Qur'ani da sabawa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su. Kamar yadda sayyidina Abubakar Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda ya an yi magana yace ga yadda za a yi, sai aka ce masa to ai da haka ne, sai ya ce a'a ina jin tsoron idan na sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an azaga an karkace in bar hanya, ina barin hanya kuma shikenan bala'i ya samu. Sayyidina Abubakar ake magana da shi, gashi kaza muna ba da shawara, yace a'a ai ga yadda manzon Allah yace ina jin tsoron ina barin hanyar sa shikenan in samu matsala. Allah sun yace falamma zagu azaga Allahu qulubahum, shi yasa kullun addu'a ake rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab, zaga da can da kai ake bin sunna, da kai ake abinda manzon Allah yace, amma da an wayi gari an samu shekaru kayi yawa cikin su kayi kaza kayi kaza, sai mutun ya tarar da kai cikin hadari, Allah ta'ala ya tsare mu. Sai ga mutun ya rudu da yawa, mutun ya rudu da abinda ba Qur'ani ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, shikenan ya fada, sai ai ta mamaki, Allah ta'ala ya tsare mu. Fala ya'manu al-insanu ala nafsihi wa yuzakki nafsuhu, mutun bai taba amintar da kanshi ba ya kuma tsarkake kanshi ya ce shi ai shi ya hai, ba a haka. Fala ya'man minaz zaygi wa yukhalid al-ashrar, mutun kada ya amintu da cewa ba zai karkace ba, yaje ya shiga cikin mutanen banza. Wa yastami'a ilayhim, yana sauraron me suke fada. Wa yanzur fil fitan, la ya'manu ala nafsihi, kada mutun ya amincewa kansa. Qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman, zukatan bayi ga baki daya suna tsakanin yatsu guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'manu ala nafsihi, kar mutun ya amintar da kanshi, kar mutun ya amincewa kanshi. Wal kalilu alaihi salatu wassalam yaqul, garan annabi Ibrahim badadin Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata gare shi, yana cewa wajanibni wa baniya anna abudal asnama rabbi innahunna adnalla kaseeran minan nas, kaga in garanti ne da ganin cewa an haye ba kai ba gunki, ai annabi Ibrahim ya fi kowa, dan shine me, shine sayyidul hunafa. Allah ta'ala ma ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, summa auhayna ilayka anittabi'i millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin, amma addu'a yake yana cewa ya Allah wajanibni, ka nesantar da ni wa baniya, da ƴaƴana anna abudal asnama, kar a samu matsala wani ya bauta wa gumaka, da mutun ya bauta wanda ba kai ba, mutun ne ko aljani ko gunkin da aka sassaka ko ma wani ne shike dan ya halaka ya shiga uku, dan ne rabbi innahunna adlalla kaseeran minan nas, wannan gumakan sun badda da yawa daga cikin mutane, da yawa mutane sun bata akan haka. Annabi Ibrahim addu'a yake, shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa mayyar gabu an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin, Allah ta'ala ya ce ba mai kyamar hanyar annabi Ibrahim sai dai wawa wanda ya wuce kansa. Shi annabi Ibrahim istafainahu fi dunya, Allah ta'ala ya ce mun zabe shi a nan gidan duniya. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, kuma a lahira yana cikin mutanen kirki. Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, ubangiji yace masa ka miƙa wuya, yace na miƙa wuya zuwa ga ubangijin talikai shine Allah. Sai Allah yace wa wasabiha ibrahim banihi wa yaqub, annabi Ibrahim yayi wasiya da wannan ga ƴaƴansa cewa duka su miƙa wuya su bi Allah madaukakin sarki, bai gamsu ya tsaya ba, ƴaƴansa annabawa ne, annabi Isma'il ne da Ishaq da Yaqub, Yaqubu jikansa ko ƴaƴansa Isma'il da Ishaqa amma sai yi musu wasiya haka shi ma annabi Yaqubu ƴaƴansa duka yi musu wasiya ya baniya inna Allah astafa lakumud dina ka taba tare ƴaƴanka mata da maza duka har na gidan aure in suka zo to addini fa shine Qur'ani shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karke take bar hanyar Allah amma da yawa ba abin da ya dame mu yarinya ta tafi ba kai ba addininta in kaga ana magana to wani abu ne tsakaninta da mijinta amma ka tabbatar da yanzu tana kan sunna tana kan abinda Allah da manzon Allah yace fanti kokinta bata fara bauta wani tana lika wani hoto a jikin su ba ba abin da ya dame ka ina fata ana fahimta da yawa suna bauta wa wayansu ba abin da ya dame mu ahinan wa yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumud din addinin da Allah ya zaba muku musulunci ne fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face kuna muslimi annabawa ne ake gaya wa haka har Allah ya ce am kuntum shuhada'a iz hadara yaqubul maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di kuna nan ne yahudawa ake taba ake magana da su lokacin da mutuwa ta zo wa yaqub da yake ganin alamar mutuwa shekaru sun yi nisa sai tare ƴaƴansa duka har da annabi yusuf a ciki ma ta'buduna min ba'di tambaye da nake muku wa za ku bautawa bayan ni Allah ya karbar ina qalu suka ce me na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimuna suka ce za mu bautawa ubangijin da ka bautawa ne ubangijin iyayenka annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaqa abin bauta daya kar wani ya dauka ko suna da yawa suka ce ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna kuma mun miƙa wuya don haka zamu kalli annabi yusuf alaihi salatu wassalam a ƙarshen rayuwarsa da ya hango rayuwa ta zo ƙarshe sai me yace sai addu'a rabbi qad atitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fadir as-samawati wal-ard anta wali fi dunya wal-akhirah tawaffani musliman ya Allah ka bani mulki ka sai da ni fasara mafarki kai ne ka kage halittar samai da ƙasa kai ne mai tsubanta al'amari na nan duniya da kiyama Allah ni roƙon da nake maka tawaffani musliman kada samu matsala karin je in karkace in bar hanya annabi yusufa yace tawaffani musliman roƙon da nake maka ya Allah ka kashe ni ina musulmi wa alhiqni bis salihin ka hada ni da mutanen kirki ɗan uwa musulmi kullum mu dage da addu'a matanmu da mazanmu ƴaƴanmu da iyayenmu da kannanmu kowa ya yi kokari wallahi akwai matsala baka ankara ba sai ka mutu ba musulmi ba sai ka je bakin tafkin al-kausara mala'iku da bulala su kore ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ta ce a ce a'a ai abinda baka ce ayi ba abinda baka yi ba shi suka yi don haka sai ce fasuhukan akwai mutum da bulala kar ka yadda ka bar hanya kullun a rika addu'a mutanen kirki addu'a suke yi su mutu suna musulmi Imam Ahmad dan Hanbal shi dan yace masa ai yanzu ka gagare ne ka sha yace har yanzu tunda akwai rai kai mugu ne in dai akwai rai kar ka yadda ka amince wa shedan ka ce kai shikenan aljanna wala shakka ne dole sai an samu kullu bani adama qata'un wa khairu qata'ina at-tawwabun dole sai an samu wata ran nayi kuskure sai kai kuskure amma ba wai kuskure ne ba a so ba duk da bashi da kyau dawwama akan kuskure ne amma kowa dan tare ne bai cika goma ba amma me ya kamata ka rika yin addu'a Allah ta'ala ya taimake mu mun ji dai mutanen kirki yanda suka yi annabawa ne amma ba su amince da kansu ba kai ka amince shikenan har ma an samu wani cigaba na mai gina rijiya ta yanda kawai wani zai samu wani abu ya baka ya ce shikenan kai Allah mince maka kai ka riga ka hai Allah ba wasa bane ba ba police station bane ba ko shi ne ana canza DPO ko area commander wanda ka sani ba shi bane in ma gwamna ne ko waye wata ramba wanda ka sanin bane ba fal insanu la ya'malu ala nafsihi alfitna dan adam kar ya yadda ya amince wa kansa wa fitina wa su'ul khatim da mummunan cikawa walau kana min aslihi nasu ko yafi kowa zama mutumin kirki wala yaknadu min rahmatillah ko mutum kar ya debi tsammai daga rahman Allah walau kana min akfarin nasu ko yafi kowa kafirci idan ku akalla a masa wa'azi hakare yamunullahu alaihi bitauba, idan Allah madaukakin sarki yaso ya ga dama ya iya masa baiwa ya tuba, fa yamutu alal islam, ya mutu akan musulunci, fa yadkhulu aljannata, ya shiga aljanna, li'annahu ma dama ala qaidil hayat, idan mutun yana cikin rayuwa fa innahu mu'arradun li hadha wa hadha, wannan na iya samun shi, wannan na iya samun sa, kullun sai kai ta addu'a Allah ta'ala ya kai ka, fal a'malu bil kawatimi, ayyuka karshen ake ji. Mun yi magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi addu'a yake, Allahumma ja'al khairu amali kawatima wa khairu ayami yawma alqaka fihi, fadin sai yace wa husnu zannahu billahi wa yakafu zunubahu, yuhsinu zannahu billahi, mutun ya kyauta sai da kanshi ga Allah, wala yaqnadu min rahmatillah, kar ya dibe tsammai daga rahaman Allah, wa yakafu zunubahu, kuma ka rika jin tsoron zunubinka, kar ka yadda ka shiga tsari ko wata firqa ko wata kungiya ko wani jama'a wanda su ba su da zunubi, ba su da matsala, suna ma bin Allah bashi, yani la yarju raja'a laysa ma'ahu khawfun, kar mutun ya rika fatan cewa zai samu shi bashi da tsoro, saboda me akwai wani wanda yake bi mala'ika ya zo ya ce mishi man rabbuka, ya ce a'a wannan hidai ka je ka tambayi Allah, kai ba kai abin ɗinka ba, har ma ka ga wani mutun yana kwatantawa wai da wai wayansu ma'aikata sun tare ka, kai kuma ka saba da shugaba, ka ji Allah ya ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wai ka saba da wani, sai mu ci ya bada misali cewa kamar ga oga can a zaune, sai yaron shi ya zo ya maka magana, in ka gaya masa bakan magana, ai kai tsaye oga in an tazo ce me ake, ai wannan wane ne, shikenan kuma ta wuce yaro bai ta magana, sai suke daukan wannan tsarin suna dora shi akan me, suna dora shi akan tsarin kiyama, tsarin Allah subhanahu wata'ala, wannan abun mamaki, bai kamata a ce mutumin da kai wallahi ko Kirista bai fadin wannan magana, amma naji wanda sunan malinta sunan addinin musulunci kuma yana fadin irin wannan magana, kuma an tsaya kuma ana sauraron shi, wannan ba halaka bane, wannan karshen abin da zai karkatar da mutum zuwa ga fadawa cikin halaka, bal yajma'u bainal khawfi war raja, dole mutum sai ya hada tsakanin tsoron azaban Allah da fatan samun rahaman Allah madaukakin sarki, wannan shine mai cikakken imani, kana fatan samun rahaman Allah, kana tsoron azabar Allah, kar wanda ya ce ni garanti ne, Allah ta'ala ya ambato annabawa da yawa, manzanni a cikin wa a cikin suratul anbiya da yazo sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, Allah madaukakin sarki sai da ya ambato annabawa wa zulkifili wa yayi ta ambato su, da yazo sai ce zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisina fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahana lahu zawja, sai Allah ce innahum, su annabawan nan manzannin nan gabaki daya, kanu yusari'una fil khairati, sun kasance gaggawa suke wajen aikata ayyuka na alkhairi wanda Allah madaukakin sarki ya amince da su, waya da unana, suna bauta mana, suna kiran mu ragaban dan kwadayin abin da yake a wajen mu, sai ka ji mutun ya ce shi baya bauta dan neman ladan Allah ko dan neman aljanna, haka suke cewa wai ba a bauta dan neman aljanna, wallahi da yawa haka suke cewa ba a bauta dan nema, kawai ne dan nishadi ne, wa rahaban da kuma tsoro, haka Allah ya faɗa annabawa da manzanni suna bautawa Allah dan kwadayin rahamar Allah subhanahu wataala da kuma tsoron azabarsa, Allah ya ce gari suke kaskantar da kansu, saboda haka duk mutumin Allah, duk wanda yake so ya tsira a gobe kiyama, ka yadda kana bautawa Allah dan fatan Allah madaukakin sarki ya maka rahama gobe kiyama, kana bautawa Allah dan tsoron azaban Allah gobe kiyama, haulai anbiya'un wa innan annabawa wa kanu yusari'una fil khairati, suna gaggawa wajen aikata ayyuka na alkhairai wanda Allah madaukakin sarki ya umari da su, wa yad'una Allah ragaban, suna bautan Allah, suna kiran Allah dan kwadai, yani dama an fi sawabihi, dan neman ladan Allah subhanahu wataala, dan kiyama yan uwa musulmi wallahi awu ake, fa amma man thaqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون وأما من كفت موازينه فأولئك الذين كسروا أنفسهم في جهنم خالدون, ɗan uwa musulmi to me amfanin dora ma'auni, ya kuma Allah za ta ce faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin sharran yara, ka ce shikenan kuma yanzu shi wani Allah mun ce masa, wannan halaka ce, musiba ne, wallahi barin hanyar Allah ce, dole mu dawo mu da ƴaƴanmu mu ga musu gaskiya in ba haka ba kai nisa to babu yanda aka iya Allah ta'ala ya tsare mu a khaufan min iqabihi dan tsoron azaban Allah fal anbiya'u annabawan Allah yajma'una bainal khaufi war raja suna hada tsakanin tsoron azaban Allah da samun fatan samun rahaman Allah la ya'khuzuna janiban ba sa rukun bangare daya wai turukuna janibal akar su bar daya bangaren la ya'khuzuna janibar raja ba sa rukun bangaren kade mu mun hai wai turukuna janibal khauf idan to su ba sa tsoron azaba wala ya'khuzuna janibal khauf ba sa rike bangaren tsoro wai turukuna janibar raja su bar kuma bangare nani na fatan samun rahaman Allah madaukakin sarki duk wannan bangaren guda biyu akwai shi akwai aljanna wala shakka akwai wanda shi kuma bai taba saboda kawai shi kullun cikin tsoro yake wannan ko ba daidai bane ba ina fatan ana fahimta wayo sunan abdul zannahu billahi khususan indal maut abinda ake fata bawa ya kyautata zatansa ga Allah madaukakin sarki musamman ma a wajen da yazo mutuwa dan kamar yanda ya tabbata malamai suka ce lokacin da mutun yazo gargara yazo mutuwa kawai ya riga fatan cewa Allah madaukakin sarki zai bashi aljanna lokacin da kake lafiya kuma hikarin jayar da bangaren me bangaren alkau tare cewa bainal khaufi war raja innahu fi hal siha yaglibu hal jawanib amene janibal khaufi ihtiyada mallan yace abinda yafi lokacin da mutum yake cikin lafiya tsoron ka yafi fatan samun ka yawa wa indal maut lokacin da mutum yazo mutuwa yaglibu janibar raja mutum sai ya rinjayar da bangaren da yake fatan samun rahaman Allah li annahu fi hal hayatin yaqdiru al amal wat tauba wal istighfar idan kana cikin rayuwa lokacin kana da dama wajen aikata ayyuka na alkhairi kana jin tsoro sai ka dage da aikata ayyukan alkhairi ka dage da tuba ka dage da istighfari lakin indal maut lokacin da mutum yazo mutuwa musamman yana cikin jinya la yaqdiru ala shay'in baida ayyukan wa insa abubuwa na aiki fayughallibu janibar raja sai fatan to in Allah yadda muna fatan Allah ta'ala ya bamu aljanna wali hadha jaa fil hadisi la yamutu ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah lalle hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda ya cikin sahih Muslim kada dayan ku ya dai mutu face na kyauta ta zato ga Allah fadin sa da yace fa in rahima kullahu fa bi fadlin idan Allah ya bawa rahama fa yayi masa wa in azabahu fa bi zambin in kaga Allah ya sanya mutun wuta to zunubi yayi kama haza kama sabaka kama inda ya gabata anna Allah jalla wa ala la yunaimun nasa wa la yu'azibuhum illa ala a'malihim Allah bai wa mutane ni'ima bai musu azaba sai dai gurgurdan ayyukan su wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zaluntar kowa Allah ta'ala ya tsare mu dan uwa musulmi wannan ya ishe mu kowa ya maida hankali mu yi addu'a mu da ƴaƴan mu gabaki dai Allah ta'ala ya sa mu kyakkyawa cikawa mu riga fatan samun rahaman Allah subhanahu wa ta'ala mu yi kokarin tsoron azaban Allah shine ya kamata dukkan musulmi ya zama amma duk wanda yace maka je ka yi kaza haka wani yace mu ti tarbiyatul azkar aka bashi kawai in yayi da safe bai in ya ga dama ma zai sallah in bai ga dama kuma ba zai ba kuma wallahi yace shi bai da matsala kuma aljanna dole a sashi abin sai ya baka mamaki iya gaskiya shi yake kuma ba mamaki batar da shi akai dan abin da ya sani ya sani amma daga baya kuma yazo ya fada cikin wani hali wanda yake shine har yana ganin cewa za a iya gogayya da shi a ja da shi wajen zai kare kanshi a ƙarshe kai kana fama ne da abinda sai da aka sauko wa Jibril ya kawo wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma mu kuma kai tsaye muke abin nan shi yasa mun yi hannun riga da kai ba za mu taɓa fahimtar juna ba in an yi magana ka ce aya ka ce hadisi za mu fahimci juna da kai ba Allah ta'ala ya tsare mu wallahi ba mu sani ba sai a fada sai ka dauka abin da ƙarya ne ba gaske bane sai ka je ka tadda masu irin wannan ga mutum iya gaskiya shi yake Allah ta'ala ya tsare mu قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة ما لن يتي الله يمس رحمة نادك تشنع إيدا تأهل السنة والجماعة إيماني دتشوى الله سبحانه وتعالى ياتنك يدع النبي سا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبن ذي فاروى الأمة ساهزوا على التاشن القيامة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم بيسان غيب با wala ahadun minal makalukina ya'lamul ghaiba, babu wani cikin halittun Allah wanda ya san gaibu. Wannan haka maganan take. Allah yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wala wama shuruna ayyana yub'asuna. Kace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah, halittun da ke cikin sama na mala'iku a cikin su babu wanda ya san gaibu, wal ardi haka halittun da ke bayan kasa na mutane da kuma wane ne, ba wanda ya san gaibu illa Allah sai dai Allah. Wa ma yash'uruna, basu ma san ayyana yub'asuna, yaushe za a tashe su ba. Akwai wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama? Annabi Musa Allah ta'ala ya ce masa inna sa'ata atiyatun akadu uku fiha litujza kullu nafsin bima tas'a, alkiyama tana zuwa. Yace masa kai bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala, don me? Alkiyama tana zuwa, ta kusa atiyatun akadu uku fiha, Allah yace na boye ta ba dan komai ba, dan a sakan kawo kowace rai da abin da ta aikata. Yan uwa mu gane cewa karshe kar ka yarda da kanka, ka amintu. Annabi Musa ne fa Allah ya ce masa fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda. Amma ba a karanta ayoyin Alkur'ani, kar ka yarda su kange ka, ashe wani zai iya halakar da kai. Wayanda ba su yi imani da kiyama ba, za su shigo su yi maka abin da suka yi. In ka bi son zuciyanka za ka halaka. Annabi Musa Allah yake gaya wannan, kaga dan kowa mai da hankali ne. Shi yasa ayoyin Qur'ani duka bayanan da ake dan in ji kai ka ji, ke ki ji ko ku ji, mu ji gabaki daya, kowa ya kokari ya gyara ya kiyaye. Manya ma an gaya mu su kiyaye, to ina kuma ga mu? Ina ga kai? Annabin Allah ne wanda har Allah ya magana da shi, wa kallama Allahu Musa takalima, ba magana ta wasa ba, Allah ne ya faɗa a Qur'ani. Amma ga abinda Allah ta'ala ya ce masa, Allah ta'ala ya zare mu, shi ma Annabi Musa bai san yadda za ta yi kiyama ba, bai san gaiwa ba. Wa ma yash'uruna ayyana yub'asuna wal ghaibu ma gaba anna, abinda ake cewa ghaibu shine abinda ya faku gabarin mu, fil madi abinda ya wuce, wa fil mustaqbal da abinda kuma nan gaba zai zo. Fa nahnu la na'lamu, ba mu san shi ba. Lakin al anbiya alaihimu salatu wassalam, sai dai annabawan Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata gare su, yudli'uhumullahu ala shay'in min al ghaibi, Allah ta'ala cikin ikon shi da ganin damarsa yana tsinkayar da annabawansa wani abubuwa na gaibu, ala shay'in wani abu ba duka ba. Wama kunta ladaihim izi yulquna aqlamahum wama kunta ladaihim mene izi yaktasimuna, ko baka nan, amma ta ina ya sani? Wahayi Allah ta'ala ya masa mil gaibi li ajri maslahati da'awa, saboda maslaha ta kira ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ta'ala ya tsinkayar da su. Wa minhum, na daga cikin su nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, annabin mu annabi Muhammad tsira da aminci Allah ta tabbata gare shi, faqad adla'ahu Allah ala shay'in min almughayyabat, Allah ta'ala ya tsinkayar da shi wa'ansu ababe na gaibu. Ba za ka ce manzon Allah ya san gaibu ba, amma Allah ya tsinkayar da shi wa'ansu ababe na gaibu. Fa akbara biha sallallahu alaihi wa sallam, har ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar labari, li ajali maslahatil umma, saboda me? Saboda gyaruwan al'umma, ce kaza zai faru kaza zai faru, Allah ta'ala shine ya sanar da shi. Dan Allah ya faɗi cewa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayyuha, wahayi Allah ya masa. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace alimul ghaibi, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul, Allah madaukakin sarki shine alimul ghaibi, masanin ghaibu. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, baya bayyana ghaibin sa a wani daga cikin mutane a cikin halitta, illa man irtada min rasul, sai wanda ya zaba a cikin manzanni, to shikan zai iya sanar da shi wani abu. Illa man irtada min rasul ay fa inna Allah yudli'uhu ala ma yasha'u subhanahu wa ta'ala, abinda Allah ta'ala ya so ya tsinkayar da shi sai ya tsinkayar da shi, wanda bai so ya tsinkayar da shi ba ko bai tsinkayar da shi ba. Yace walau kuntu alamul ghaiba ko lastaksartu min alkhair wa ma massani yasu,
haka manzo Allah sunan Allah ta'ala ya faɗa Qur'ani, karka sai hadisi ne bai inganta ba. Masalan kana rasulu sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ma ashabi tare da sahabbansa, famarru bi qabaraini suka wuce wajen wayan su kabari guda biyu, qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahuma la yu'azzibani, wa'annan mutanen da ke cikin kabarin nan guda biyu gashi dan abin nako an sa ita ce ko an sa menene an rufe, to azaba ake musu. Hadisi Abdullahi ibn Abbas, azaba ake musu. As-sahabatu ma sha'aru anna sahibai hazain al-qabraini yu'azzibani, sahabbai dukan su ba wanda yasan ana yin azaba ga wani daga cikin mutanen da ke cikin kabarburan nan, kamar yanzu in kawo ka wuce ba kabarin da kasan akwai an akwai rahama ko akwai azaba, sai dai fata na musulmi ne kai fatan cewa duka akwai me akwai rahama. Haza mimma adalahu Allah, haka ne a lakinna Allah adala rasulahu sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ta'azibil mayyitaini, wannan matattun guda biyu da ke cikin kabarin nan ana musu azaba, ala ta'azibil mayyitaini wannan matattu ana musu azaba, wa qala sai yace innahuma la yu'azzibani, wannan su biyun ana musu azaba. Haza mimma adalahu Allah alaihi, wannan daga cikin abin da Allah ta'ala ya tsinkayar da shi sanin da shi. Wa haza min kasa'isir rusul alaihi wassalatu wassalam, wannan daga cikin abin da Allah ta'ala yake banci manzanni, ina da aminci Allah ya kara tabbata gare su. Har ma sahabbai suka ce masa da yace wa ma yu'azzibani fi kabirin, kuma Allah ta'ala ya sanar da shi me suka yi ake musu wannan, an sanar da su ne dan a tseratar da mutane, in ka suke ka fada wannan zaka iya samun matsala. Sai yace amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawli wa amma al-akaru fakana yamshi bin namimati aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Dalilin da yasa ake yi musu azaba, dayan nan annamimi ne magulmaci ne, sai in daina gulma, sai ka daina gulma, mata ku daina gulma, gulma tana sa ayo mutun azaba a cikin kabari, mace ce kuma ko namiji. Yamshi bin namimati, hada wannan da wannan, yin gulma yana sa ayo mutun azaba a cikin kabari, kaga bala'i ne mai girman gaske. Sannan daya baya tsarafa shi kanshi daga fitsari, matsala fitsari akwai matsala, kare na bari yana taba jikinka. Wani kuma suka ce baya buya in zai fitsari ko ina ma zai tsaya da girman shi ya tsaya ya fitsari, duka wannan matsala wanda yana sa ayi azaba. A wani hadisin ma yake cewa ku kiyaye ku tsarkaka daga fitsari, mafi yawan azaba kabari ta hanyar fitsari take samun mutane. Yan uwa musulmi, ai sai mu dage, sai mu maida hankali, matanmu kuma da ne da mazanmu. Shi yasa malamai suka ce idan mutum ya shiga bai shiga bayan gida, wancan addu'a da manzon Allah ya tabbatar ayi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi ko wal kaba'isi, aka ce ka ne mutsari, ba in kai wasa kadai kana fitsari, kokari suke a dan girgiza ka, a dan baltso ya samu can gurin ya samu nan gurin, kai baka sani ba, saboda me shi aljani da makiyinka ne, shedan ne, sai kokari ya ga cewa azaba ta same ka. Allah ta'ala ya tsare mu. Wa adalahu Allahu ala ma yati fil mustaqbal, Allah madaukakin sarki yana tsinkayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda zai zo nan gaba, don haka ya ba labarin ababen da za su zo nan gaba. Wa akhbarana sallallahu alaihi wa sallam an ashratis sa'a, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin alamomi na ranar tashin alkiyama in ta kusa zuwa ko. Wa akhbarana anil fitan, ya ba mu labari fitintunun da za su faru nan gaba, min ajali anna hazara wa nakafa an tudrikana hadhihi al-umur fa nakunu ala bayyinatin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari min ajali anna hazara, mu shiga taitayin mu shiga sauda, wa nakafa mu ji tsoro, an tudrikana hadhihi al-umur, wa innan al-amran katsir riske mu. Ai an tambaye shi malaika Jibrilu, sai dai tambaye shi kaza ya bashi amsa, ya tambaye shi kaza ya bashi amsa a cikin hadisi na biyu ko a cikin arba'un nawawiya da yazo kan al-qiyama, sai ce al mas'ulu anha bi ya daumi nasai, to da yasan cewa bai san menene kiyaman ba, shi malaika Jibrilu ya san shi bai sani ba, ya san kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai san kiyama ba, bai san gaibu ba, sai ce akbirni ana amarati ha ko gaya mun alamominta, sai ci gaba da bashi, wannan shi ma Allah ne ya sanar da shi, amma wancan kuma da bai so ya sanar da shi ba, bai sanar da shi ba, daman Allah ta'ala yana sanar da wanda ya so ne, sai ya sanar da shi abin da ya so ya sanar da shi. Fa nakuna ala bayyinati, sai mu zanto akan hujja don haka ya ba labarin cewa idan yaje karkashin al'arshi za a sa shi yayi wani yaban da shi ma bai san shi ba kaga bai san gaiwa ba da ya san menene abin da zai ina fatan ana fahimta amma a ranar ne Allah zai kinsa masa shi Allah ya sani amma sai a ranar zai tusa masa sai ya zo masa wannan yaban fana kuna ala bayyinatin ka wani yaje kyakalo wani abu yace shine yaban manzo Allah sanin bai fada ba kuma Allah ta'ala bai sanar da shi ba akbarana ya ba mu labari ba dan komai ba fana kuna ala bayyinatin mun zanto akan hujja mun san me muke yi akbarana li maslahatina ya ba mu labari ne dan me dan maslahan kanmu min nahiyati tahzir dan mu gargadu mu shiga cikin taitayen mu li ajali an na'khudha hizrana dan mu shiga taitayen mu mu riki sauna akan wannan wa qala sallallahu alaihi wa sallama wa sataftariqu hadhihi al ummatu ala 73 firqatan kulluha fi an-nari illa wahida annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan al umma ta kasu daidai za ta kasu kaso 73 haka ne wa 70 firqa ko kulluha fi an-nari duka ta shuta ne illa wahida sai dai kwaya daya haza khabarun minhu sallallahu alaihi wa sallam wala labari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bamu annahu sayahsulu iftiraqun fil umma al umma za ta karkasu ta rarrabu wa hasala kama akbara sallallahu alaihi wa sallam min ajli an nasbuta ala al haqqi kuma hakan ya tabbata kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya baya labari dan mu tsaya kan gaskiya wala na zahaba ma al mukhalifina ba za mu bi hanya ko mu bi layin waɗanda suka sabawa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya faɗi labarin cewa yahudu sun kasu kaso 71 nasara 72 wannan al'umma ne ta kasu daidai kaso 73 duka kuma ta haje sai kwaya daya to ƴan uwa sai muka samu sauki annabi sallallahu alaihi wa sallam komai sai ya yi bayani dan a samu a tsira gobe kiyama da kuma nan duniya sahabbai kuma da Allah ta'ala ya zabe su ya hada su tare da shi Allah ta'ala ya ba su fikira da dama na tambayar duk abin da aka yi magana dan mu mu gudu su ma su gudu a tsira tare suka ce ya rasulullah manhum suwane ne wannan kwaya ɗayan yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda abin da yake yi dan samun lada abin da yake yi dan neman aljanna abin da yake yi dan neman rufin asirin duniya da kiyama abin da ni nake akai yau ni da sahabbaina to ya rage da duk mai son ya aikata wata ibada da yake so ya samu ladan Allah mace ce ko namiji malami ne ko dalibi ne almajiri ne ko kuma wanda bai karatu ne ko ma wane ne ya tsaya ya zauna ya natsu qul inna ma a'izukum biwahida an taqumu masna wa furada thumma tatafakkaru sai mutum ya tsaya ya gani shin abinda na hau kan shin nan nake so in samu lada abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suka yi ne dan samu lada eh haka ne alhamdulillah duk wanda yace karka yi wallahi kai kai ke kan gaskiya a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san shi ba sahabban ma ba wanda ya san shi baran haka ma tabi'a haka a to kuma wannan sai ka koma baya wallahi ba gaskiya bane ba daidai bane ba ibada bace ba ma ana alaihi al-yawma wa ashabi dole in ji in tsaya in yi tunani kai ma dole kai kowa abinda nake nan manzon Allah kanshi yake imam mali ya ce ba abinda zai sa wannan al'umma ta gyaru sai abinda ya gyara na farko shine bin qur'ani bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yan uwa musulmi kowa ya maida hankali ta hakan nan ne zamu samu tsira a gaban Allah a gobe kiyama ina ga nan gurin ya kamata ya tsaya saboda zuwan lokaci abinda na fadi daidai ka tare da ganin daman Allah Allah ta'ala ya hada mu cikin lada ga baki daya wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe ni da shedan da karancin ilimi da nake da shi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan addinin annabi Ibrahim Hanif ka tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kashe mu akan ta Allah muna roƙonka da sunan ka kyawawa Allah ta'ala ka sanya ƙarshen mu ya kyau Allahumma ja'al khairu a'malina khawatima wa khairu ayyamina yawma nalqaka fi Allah madaukakin sarki ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da yan uwan musulmi gabaki daya Allah muna roƙonka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ta'ala ka ƙara musu lafiya masu neman haihuwa Allah ta'ala ka ba su wayanda suka samu Allah ta'ala ka ba su daman tarbiyyar ƴaƴan da ka ba su Allah madaukakin sarki duk wani abu na tashin hankali ko damuwa a wannan kasar tamu ta Najeriya Allah ta'ala ka mana maganin sa ya Allah duk wani abu na kwanciyar hankali da samun nutsuwa Allah ta'ala ka kawo mana shi a wannan kasar tamu Allah ta'ala ka kautar mana da bid'a saboda halaka ce Allah ta'ala ka kawo mana hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka aje mu akan ta dodar ba gudu ba jada baya kuma kashe mu akan ta subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.